الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولنا نمتشنا جمعة daren asabar yau muna 30 ne daidai ga watan 5 watan jumadal ula bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau ina ga 21 ne ko ga watan 11 hijiran miladiya 2025 cigaba da karatun mu na littafin Sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Miyati daga nan unguwar Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya na ƙarshen babi na 136 a ƙarshen hadisi na 373 wanda yau za mu tashi a farkon babi na 137 daga kan hadisi na 374 wanda kuma wannan shine darasin mu na 55 a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah muna bada hakuri saboda jinkiri da aka samu na fara karatu hakan ya faru ne sakamakon abin da yafi karfin dan adam wai karfin nasara baka da tabbas wutan nefa babu yana wajen su tinibu wutan sola kuma aka samu matsala generator ma aka samu matsala yan uwa suka yi ta kai kawo Allah saka musu da alkhairi dan su ga cewa an shawo kan wannan matsala insha Allah saboda mun dan ja lokaci akwai tambaya da yawa da na tara za mu saki hakuri sai wani sati mai zuwa gwanda mu yi karatu insha Allah wabillahi tawfiq wa alaihi tukulan ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بول الصبي يصيب الثوب إمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه يتي باب ده كي مغانا أكن حسار يارو كرمي ده عينه يتبع كايموتو يتبع توفا منين حكمتين شي مي كما تعي إمام الجوهري أتشن أصيحا yake cewa an ce as-sabiyu akwai al-janin akwai al-walid akwai al-tifl akwai as-sabi akwai al-gulam menene bambancin waɗannan dan larabci duk inda kalmomi suka sha bamban a wajen furtawa to haƙiƙanin zance a wurin malamin lugga he ka samu suna da bambanci yana daga cikin baiwan da larabci ke da shi to malamai sun kai sun kawo wajen tattauna wannan abubuwan imam al-aini a cikin umdatul qari sai ya ce al-janin shine dan da yake ciki ba haife shi ba ina fata an gane sai ya ce daga lokacin da aka haife shi kana kiran shi walid ko tifil ko kuma sabi daga nan har zuwa shekara 2 yace ko kuma madama radian matukar yana shan nono sai yace amma daga lokacin da shekara 2 haule ne kamile ne wanda ya kamata a yaye shi by law na Allah subhanahu wataala fa amma ko kuma an yaye shi a kowane lokacin da aka yaye shi sai yace to ya tashi kuma al-gulam ina fata an gane wannan wadansu ababe ne da malaman lugha suke ta tattaunawa saboda da ƴan uwa na ɗaliban ilimi yace za a kira shi da al-gulam daga nan har zuwa shekara 7 to anan as-sabi yaro karami wanda ainihin za a yi magana akan shi wanne ne ake nufi hadisin zai bayyana insha Allah qala hadathana abdullah bin maslama bin qanab al-qanabi kenan ko asabu kutubu sita sun fitta hadisin shi ibn majah mun faɗa yana daga cikin manya-manyan ɗaliban Imam Malik, har yake cewa ma babu wani hadisin Malik wanda ya ji shi a wurin wani ya zama masa sabo, dama ya taba ji shi, inda hadisin Malik ne. Abdullah bin Maslama bin Qanabil Qanabi an Malik, daga Malik dan Anas Imam Dar al-Hijra, wanda Imam Ash-Shafi'i yake cewa wa Malikun hujjatullahi ala khalqihi ba'da tabi'in. Haka Imam Shafi'i yake cewa, yace Imam Malik fa kaman hujjan Allah ne a ban kasa bayan shudewan tabi'ai. Yace bayan tabi'ai, sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina, yace to a cikin atba'u tabi'in din nan yace Malikun hujjatullahi ala khalqihi rahmatullahi alayhi. An ibn Shahabin, daga Muhammad ibn Muslim bin Shahab az-Zuhri kenan, Imam az-Zuhri, wanda Imam az-Zuhri din nan bisa ga zance mafi karfin dalili a wajen muhaddithun shine farkon wanda yayi tadwinin sunna, tattara hadisai a rubuta su a littafi. Ana rubuta hadisai tun lokacin Annabi alaihi salatu wassalam, an gane ko? Amma kowa hadisan shi yake da shi, hadisin da naji sai nazo na rubuta. Abdullah bin Amr bin As yana wannan abu, zaka samu kowa na da, kamar Samura bin Jundub yana da littafin shi, kowa yana rubuta dai hadisan shi kamar da suke rubuta ayoyi da suka haddace. To amma a samu wani malami ta tattaro hadisai, hadisan Abu Huraira da na Aisha da na Ali da na dan Umar da na Jabir da wai duk ya tattara a littafin Ibn Shahab, ina fata an gane. Wanda kuma ta Imam Suyuti a cikin Alfiya ya goyi bayan wannan magana, yace awwalul jami'us sahihi a awwalul jami'ul hadith wal athar Ibn Shahab amirul lahu Umar, yace farkon wanda ya tattara hadisai wal asar yace Ibn Shahab shine Muhammad ibn Muslim bin Shahab az-Zuhri, yace amirul lahu Umar, wanda Umar bin Abdul Aziz shi ya masa umarni, bi ma'ana yayi ne da umarnin Amir al-Mu'minin Umar dan Abdul Aziz, Allah kara mishi rahama. To Ibn Shahab az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'udin, Abdullah bin Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah, mun yi magana shi wancan satin, me nace akan shi, waye rike, nace muku yana cikin fuqaha as-sab'a ko fuqaha al-Madina, waɗannan malamai guda bakwai din ya kamata ku rike, wannan jika ne a wajen Abdullah dan Mas'ud, saboda mahaifin shi dan uwa Abdullah dan Mas'ud ne baban su daya, Utba ibn Mas'ud, to shi wannan Ubaydullah din jikan shi ne, na gaya muku shine Ubaydullah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud, sannan Urwatu dan Zubair shine na biyu, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq, sai waye Sa'id dan Musayyib, sai waye Sulaiman bin Yasar, Kharija bin Zaid bin Thabit, waɗannan shida muttafaqun alaihim, malami sun ittifaqi babu sabani akan waɗannan guda shidan, na bakwai ne malami suke sabani. Wasu malami suka ce na bakwai shine Salim bin Abdullah bin Umar, wasu suka ce Abubakar bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham, wasu suka ce a'a Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Amma Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Ilamul Muqin Rabbil Alamin shi ya rajjaha cewa Abubakar bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham shine na bakwai din. Kuma ka duba galibi malamai akan wannan suka tafi, shine wanda yafi shahara, an gane ko? Yau ku rike wannan, na sha gaya muku da idan kana karanta littafin fiqhul muqaran za a ishe maka da shi wannan qalibihi misali a'immatul arba'a wa fuqaha as-sab'a. To kawai ka san su wane ne a'immatul arba'a? Shine Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad. Da an ce malaman nan guda hudu na mazhaba ka san su ne, to idan an ce malaman nan guda bakwai na Madina ko waɗannan faqihan guda bakwai fuqaha'u, kawai ka san sunayen su, ina fata an gane. Ala kullu man la yaqtadi bi a'immatin فقسمته ذيذا عن العلم خارجا فخذهم عبيد الله أورات قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا انجي مي بيتي تو wannan ya roto shi kuma daga Ummu Qais binti Mihsan yar uwan Ukasha dan Mihsan annaha attat bibnillaha saghirin ita Ummu Qais yar Mihsan tazo wurin Annabi alaihi salatu wassalam da wani danta dan karami lam ya'kul at'ama wanda baya cin abinci bi mana bai kai ya fara cin abinci ba nono yake sha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hijrihi fa bala ala thawbihi da tazo da wannan yaro Annabi ya karba wasu malamin suka ce ainihin ta kawo shi na mishi ta hanika wannan abinda ake kawo yara Annabi yara ya tauna dabino a bakin shi ya sa musu ainihin a bakin su wannan malamin suka yi sabani kan matsayin wannan abin a yanzu ya halatta ko bai halatta ba tattauna dabino a sa yaro a baki ya halatta ko bai halatta ba na malamai suka ce magana guda biyu suka yi waɗanda suka ce ya halatta suka ce amma a dauki yaro a kai shi wajen wani saboda darajar shi a mishi wannan abin bai halatta ba wannan khususiyya ce ta Annabi alaihi salatu wassalam saboda mai inda ya halatta da an kawo sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko kowanne daga cikin sahabbai ba wanda aka taba mishi wannan abu sahabbai sun san falalan Abubakar da Annabi ya rasu shine shugaban su ba saba kawo mishi wani jariri ya masa wannan abun ba sayyidina Umar da Uthman da Ali da dukkanin sahabbai da tabi'a tabi'u tabi'ina ba sa wannan abu sai dai kai ya halatta kai wa danka amma ka dauko shi ka tafi masallaci wurin wani malami akramaka Allah ya hakuri Abubakar ba mishi wannan abun ba to wannan shine abun da yafi dacewa kuma da ainihin a kare tauhidi da kuma ainihin wuce guna da iri wajen ainihin malamai to da ta kawo shi na wanda suka ce bai halatta ba sun suna ganin kawai da Annabi ya rasu an daina yi ne yi wafati to amma wannan maganar ta fi zama wasatiyya ina fata an gane da ita Ibn Usaymin ya fatawa rahmatullahi alayhi wanda ni ma gaskiya ita nake bayarwa ya halatta kowa ya wadan shi ko kuma in misali an haifi wani yaro ka kazo gidan ka mishi babu laifi amma a dauki yaro a kai ma shi Annabi komai din shi ana tabarruki da shi ku gane bambanci miyau din Annabi albarka ne yawon manzon Allah ba irin yawon kowa bane ba alaihi salatu wassalam ka fahimta ko duk abin da ya shafi Annabi ana tabarruki da shi gashin sa ana tabarruki da shi rigan da Annabi ya saka ana jikata a sha kuma a samu lafiya duk cutan da ta gagara sai a je wurin Hafsa a ba mu aron wannan rigan na Annabi a jika kuma a sha an aje wannan rigan saboda warkar da marasa lafiya to Annabi ne ke da wannan abu amma ba ci ana jika rigan Sayyidina Abubakar a sha ba ko Umar ko Usman ko Ali wanda sun fi kowa cikin wannan al'umman kuma an fahimci wannan abin da ke to saboda kare tauhidin mutane yasa ake ainihin a iyakance waɗannan abubuwan kar a wuce guna da iri fa bala ala saubihi sai da Annabi aka kawo sai ainihin rungume shi anan sai masa fitsari a tufan shi fa da'a bi ma'in sai Annabi sai aka kawo masa ruwa fa nadahahu sai yayyafa walam yaghsilhu bi wanki ainihin kayan ba to anan annadhu da annadhu na ga muku bambancin suran nan in an ce nadaha shine ya zuba ruwa nadaha ya yayyafa shine kawai bambancin su shi yasa malami na faɗi ma hatta malaman lugga suka cin kalli kalman nadaha kha tana da nauyi wurin fada da ganin take fita amma ha tana da sauki shi yasa annadahu a zuba da yawa to da kha ce suka ce annadahu akwai ainihin rika a dan yayyafa haka malaman lugga suka ce shi yasa Allah Qur'ani ya amfani da annadaka a wajen ruwan aljanna yace wa min duni hima jannatan mudhammatan fihi ma aynani nadhakatan fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman ka san kai karatun allon ka kware a hadda da wannan ake gwada karfin haddanka ka tsallake fa bi ayi ara ka karanta haka mu gani ina fata an gane. Yawa, Allah saka malama Allo da alkhairi. Kala haddathana Musaddad bin Musarhadin Warrabi bin Nafi'in shine Abu Tauba. Al-ma'ana, in aka ce al-ma'ana shine, in ka karanta Imam Muslim yake cewa al-ma'ana wahid. Ruwayan shi Abu Dawud ya roto wurin malamai guda biyu, malaman shi a cikin akwai Abu Tauba, Rabi ibn Nafi, akwai Musaddad bin Musarhadin. To dukkan su sun ruwaito wannan abin da zai kawo maka lafuzan kowa daban-daban wal-ma'ana wahid, shine ma'ana al-ma'ana din. Qala haddathana Abu al-Ahwas, Abu al-Ahwas shine Sallam bin Sulaymin, sika ne malaman kutubus sita da sun fidda hadisin shi. An simakin shine Simak bin Harbin. An Qabus, daga Qabus bin Abil Mukharib bin Sulaymin al-Shaybani al-Kufi. Wannan Qabus bin Abil Mukharib bin Sulaym al-Shaybani al-Kufi, Imam an-Nasa'i yace laysa bihi ba's, la ba's bihi kenan. To la ba's bihi kuma a wurin malaman hadisi bi ma'ana saduqun, na'am, maqbul, eh, ana karban hadisin shi kenan, amma darajar shi bai kai suka ba. Shi kuma Abu Dawud da An-Nasa'i da Ibn Majah duk sun fidda hadisin shi. Al-Lubabata bint al-Haris, daga Lubabata ir Haris, Ummul Fadl kenan, al-Hilaliyya, qalat tace kana al-Husayn bin Ali, Husayn dan Ali dan Abu Talib ya kasance, radiyallahu anhum, Allah kara masa yadda, fi hijr Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, annabi na ainihin rike da shi ko yana rungume da shi haka. Fa bala alaihi, sai yau annabi fitsari sayyidina Husayn. Fa qultu, sai nace inji ita wannan matan Lubabatu bintul Haris. Fa qultu, sai tace ilbas thawban, tace annabi ka sanya wani tufa, bi ma'ana ka cire wannan ka sa wani. Wa atini izaraka hatta aghsilahu, sai ka bani wannan ainihin tufan naka dake jikinka izar din, na wanke shi ka je ka saki wani. Kala, sai annabi ce da ita, inna ma yughsilu min bawlil unsa wa yundahu min bawlil adh-dhakar, yace ai inna ma abun sani, yughsilu min bawlil unsa, ana wanke fitsarin jaririya mace ne, wa yundahu min bawlil dhakari, amma in jariri namiji ne kawai yayyafa masa ruwa ake. Ina fata an gane. Idan jaririya mace ta fi tsari dole a wanki, idan kuma namiji ne a yayyafa ruwa. Ita wannan Lubabatu al-Haris din, duk da babu lokaci, malamai suna lissafa da cikin mata sahabbai masu kaifin basira. Na farko, ita ta shayar da Imam Husayn, sayyidina Husayn ta shayar da shi, isa hukuncin ta auren Husayn hukuncin mahaifiya ne, na farko kenan. Na biyu, alaƙan da ke tsakaninta da annabi kuma alaƙa ne guda biyu. Alaƙa ta farko, annabi na auren ƴar uwarta Maimunatu bintul Haris. Maimuna matar annabi, to ƴar uwar wannan ce, kaga surukar annabi ce ta hanyar ya auri ƴar uwarta. Na biyu kuma daga cikin alaƙanta da annabi shine matar babban annabi ne, Abbas bin Abdul Muttalib. Ita wannan ita ce mahaifiyar Abdullahi dan Abbas. Na fata an gane. Da shi da Fadl, da Fadl da Abdullahi uwa ɗaya uba ɗaya suke, shi yasa ake ce mata Ummul Fadl, saboda Fadl ya girme Abdullahi bin Abbas. Daga cikin abubuwan ta na al'ajabi da malamai ke faɗa, a lokacin da annabi zai hajjatul wada alaihi salatu wassalam, hajjin bankwana, ka san wannan aikin hajji shine hajjin annabi, shine hajjin annabi na farko da na ƙarshe, ba wai ya shayin hajjin bane ya zama wannan shine na ƙarshe. Ana ce masa hajjin bankwana saboda shine na farko, shine na ƙarshe. Kuma a cikin huduba ya ce wataƙila ba zan haji da ku ba bayan wannan shekara alaihi salatu wassalam. To lokacin da ake filin Arfa, sai sahabbai suna ta jayayya tsakanin su da juna, waɗansu sun ce annabi yana azumi dan an ga bai ci komai ba, waɗansu suka ce annabi baya azumi. A tunanin su, ya za a ran Arfa ya azumi? Ana ta wannan tattaunawa, ta ita wannan matan Lubabatu bintul Haris al-Hilaliyya, sai ta ce ana ubayyinu lakum hal huwa sa'imun am muftir, ta ce zan bayyana muku annabi azumi yake ko kuma baya azumi. to kaga zaka yi tunanin bari in je in tambaye shi ba wannan tayi ba ke ta samu nono a cikin ƙwarya alqidahu sai ta kawo annabi annabi sai karba Aisha shikenan ka kaifin hankali kenan ko in kai ne kace annabi kana azumi ne a ita ba wannan tayi ba tace in yana azumi ba zai sha ba in kuma baya azumi zai sha shikenan daga nan kowa ya gane cewa annabi baya azumi sallallahu alaihi wasallama qala haddathana mujahid bin musa wa abbas bin abdul azim al-ambari al-ma'ana kamar inda na makaranta a baya qala subiyu sun ce qala haddathana abdurrahman bin mahdi qala haddathana abdurrahman bin mahdi قال حدثني يحيى بن الوليد يحيى ابن الوليد شيما صدوق ني ابو داود النسائي ابن ماجه سن في حديثه شي قال حدثني مخل بن خليفه مخل بن خليفه شي wannan sika ne saboda bukhari ya fitta hadisin shi da bukhari da abu daud da an-nasa'i da ibn majah duk sun fitta hadisin mukhil bin khalifa قال حدثني ابو السمحي yace abu samhi ya bani labari kale yace shi wannan abu samhi kun san abun mamaki game da shi yana cikin khadam na manzon Allah alaihi salatu wassalam menene khadam masu hidima to khadam jami'i ne ko mufrad an gane ko saboda me me mufrad din shi yana da mufrad arama ba gare sani ba al-khadim haka ne ko to al-khadim me ya kamata jami'i ke zamo
ya kamata ko da bawo
haba ko da bawo wannan jami'in karfi ne wannan arama idan jamu taksir zaka yi sai ka ce khuddam tunda bashi da jamu muzakkar salim a ce khadimuna sai dai khuddam to amma khuddam jami'i ne khadam ma jami'i ne amma ku san abin mamaki duk jami'in da yazo ala wazin fa'al yafi zama afsa a wurin Laraba kace khadam yafi fasaha a wajen Balarabe akan kace khuddam ina fata an gane shi yasa nace khadam ya kasance cikin khadam na annabi alaihi salatu wassalam amma kun ga wannan hadisin da zamu karanta da ya bada labari banda shi duk duniya bashi da wani hadisi sai wannan hadisi da tak aka taba ji daga bakin shi saboda wannan ma aka yi sabani mai sunan shi Abu Samhi al-Kunyan shi ne wannan muttafaqun indal muhaddithin amma menene asalin sunan shi malamai suka yi sabani shi yasa daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamanin Ibrahim bin Abdul Karim Sallum yake cewa zance mafi inganci babu abin da ya tabbata na sunan shi saboda bai shahara a wajen hadisi ba yace kuntu akhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na kasance ina yi wa annabi hidima fa kan idza arada an yaktasila qala ya kasance idan zai wanka wata rana zai wanka sai ya ce dani ya kasance wata rana muna wani wuri da annabi alaihi salatu wassalam qala yace dani wallini qafaka juya min bayanka yace ce fa wallihi qafaya fa asturuhu bihi yace sai na juya bayana kamar na suturce manzon Allah alaihi salatu wassalam anan zaka dauka a ya zamo kamar for security reason idan yana kallo koda wani zai taho ina fata an gane duk zai iya dauka ba dan shi kadai ne zai bashi kariya ne ya wanka ba kun fance wannan abin da kyau fa utiya bi hasanin aw husainin yace bayan ya gama wanka sai aka zo mishi da hasan ko husaini wa shakku minar rawi radiyallahu anhuma Allah kara musu yadda su biyu fa bala ala sadrihi sai ya fitsari akan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da shi fa jiitu aghsiluhu sai nazo dan na wanke kayan da ke jikin annabi alaihi salatu wasallam fa qala sai annabi ya ce dani yughsalu min bawlil jariyati wa yurashshu min bawlil gulam ai ana wanke fitsarin yarinya jaririya ne mace amma ana yayyafi a fitsarin dan namiji قال عباس عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن الوليد اذا kuka duba farkon hadisin nan قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العزيز العنبري فأنس أبو داود قال عباس قال حدثنا يحيى بن الوليد كسم ما أنا وانا مغانا سوى أنشم معلمي قد أبين نسكره تو حديثنا لأ شي مجاهد بن موسى ياتي وأبو داود قال حدثني يحيى شي كما عباس بن عبد العزيز ياتي وأبو داود قال حدثنا يحيى to sai zanto in malami ya ce haddathani to malamin nasa shi kadai ya karanta wa hadisi a lokacin babu kowa in kuma ya ce haddathana yana nufin dalibai suna da yawa ina fata an gane to saboda amana na malaman hadisi ko wannan lafazin ba za su bambanta ba Abu Dawud saboda amana sai ya ce shi malami na Mujahid bin Musa ya ce da ni haddathani Yahya amma shi Abbas shi kuma ya ce haddathana dala akwai amana sama da wannan yanzu waɗanda yake malaman su ma ba sa canja musu lafazi lafazi fa ba sa canjawa su za su yi annabi ƙarya kuma dan Allah idan saboda tsabar amana lafazin fa idan Bahaushe yace yaka zo taho me ma'anar shi wal ma'ana wahid alfaz ne mukhtalifa to su a ka'idan malaman hadisi idan aka ce zo to karka kuskurka ce an ce yaka ko taho a cewa aka yi zo karka canja saboda amana na malaman hadisi to shi sa wanda bai yi malamin shi ƙarya ba abadan ba zai yi annabi ƙarya ba wanda duk mai hankali ya san wannan abu ta ma kokarin rushe hadisi da ake fa kokari ne na rushe qur'ani qur'ani ne target din ba wai hadisin ne target ba domin kaga suka ce wai sun yadda da hadisai sabon fatawa masu suka kenan yanzu amma ya zabo hadisin bai umarni da ta'addanci ba menene ta'addanci umirtu an uqatilan nasa suka ce wannan ta'addanci ne to da ala karaman qatala a hadisi da na qur'ani wanne yafi yawa na qur'ani yafi yawa da lafazi ma qatiluhum wa qatiluhum fa qatil ina fata an gane to wannan qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir dukka suna qur'ani to idan aka gama a ciccire na hadisai in an gama to na ina za a cire na shi da target din da ba wallahi kungila ci Germany suna ciki France ma suna ciki masu wannan aikin anan suke zaune daga kasashen nan biyu aka ba su wannan kungila Allah ya kiyaye kala Abu Dawud wa huwa Abu Zahra yace shi Yahya ibn Walid ana masa alkunya da Abu Zahra kala Harun bin Tamim ya fada an al-Hasan daga Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri kale yace al-abawalu kulluha sawa'un fitsari gaba ɗayan su hukuncin sa ɗaya ne sawa malamai suka ce wannan maganar ta Hasan al-Basri akwai buƙatar a duba me yake nufi al-abawalu kulluha sawa'un al-abawal jam'i ne na al-bawlu kaga mu da Hausa fitsari bashi da jam'i ko yawa al-bawlu fitsari in ya kai na mutum dubu ma fitsari amma a larabci yana da jami to sai ya ce fitsari dukkan shi kullu hasawa duk abu ɗaya ne sai suka ce idan Hasan al-Basri iya nufin dukkan najasa ne an yadda amma in yana nufin cewa duka hukuncin su a wanke ne to wannan maganan ba za a karba ba dan ga hadisi annabi ya bambanta kun fahimci wannan abin da kyau yanda malamai suka fassara maganan ainihin al-Hasan al-Basri kenan Allah ya mishi rahama Imam at-Tahawi yaro ta daga Humayd daga ainihin Al-Hasan al-Basri wata magana sabanin wannan yace yusallu min bawlil jariya wa yurashshu min bawlil gulam sai suka ce to wannan maganar tafi inganta a jingina wa Al-Hasan kema da wannan dan Abu Tayyib Muhammad bin Shams al-Haq al-Azim Abadi sai yace shi wannan maganar ya duba lullita ta kai ma bai ga wanda ya kawo ta da ittisalan ba a ce haddasara haddasana hatta kai gun Hasan al-Basri yace shi Harun bai samu wannan sanadin ba sai da shi Tamim Harun bin Tamim ya fada daga Al-Hasan amma malamai sun ce ma ba su samu cikakken tarjuma na shi Harun ibn Tamim ba al'ayyi halin tun daga hadisi annabi ya ce fitsarin yarinya mace a yayyafa ruwa a wanke namiji a yayyafa ruwa wannan shine abin da za a yi da shi ba maganan da ake da shakku ma akan ingancin ta ba قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي عروبه شن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن دعامه السدوسي كنا عن ابي حرب شن بن ابي الاسود الدؤلي عن ابيه دغ بابن شي شن ظالم عينه ابو الاسود الدؤلي دغ cikin manyan manyan aminan ali bin abi talib shi abu al-aswad mukhadaram ne ya musulunta tun lokacin annabi yana rayi alaihi salatu wassalam amma bai ga annabi ba har ya koma ga Allah kuma ba wai dan yana yaro karbi ba ya girma har ya balaga amma Allah bai kaddara ya zo makka ko madina sun hadu ba har annabi ya rasu yana cikin yan hannun daman sayyidina ali bin abi talib an aliyin daga ali bin abi talib kale yace wannan hadisi ne mauquf وما أضيف للنبي المرفوع ما لتابعين وما يا وانشان بيت يكي أبا عمل نصح بي نصح بي نكي نما الموقوف مكامين بيت نما تكين بيك بنيا الموقوف وما أضيف من إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي وما أضيف إلى الأصحاب من qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin to wannan hadisi ne mawquf dan ya tsaya kan Ali bin Abi Talib sanadi ne sahihu mawqufun kala yace yughsalu min bawlil jariya wa yundahu min bawlil gulami ma lam yata'am sharadin kenan matukar ba su fara cin abinci ba amma in sun fara cin abinci hukuncin su duka ɗaya ne duk jariri in ya fara cin abinci hukuncin fitsarinsa shine a wanki amma in bai fara cin abinci ba ayyaye faruwa شنو معنى ما لم يطعم قال حدثنا ابن المثنى شنو محمد بن المثنى كينو كو yana daga cikin darajar shaurin malaman hadisi duk malaman kutubu sita kat daliban shi ne dukan su tun daga bukhari har ibn majah kowa yayi karatu a gunshi mubashar bi ghair wasita Allah mishi rahama قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي بابنا شنو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه سي امبتي معنان wannan hadisin a wancan hadisin hadisi ne mauquf maganar sayyidina ali amma ta wannan hanyar kuma na ibn al-musanna an ruwaito shi hadisi ne marfu'i ali yace annabi ne yace ina fata an gane ولم يذكر ما لم يطعم اما ا wannan ruwayan ba ambaci ما لم يطعم ba kamar inda aka ambata a wancan wazada kala katada hadha ma lam yata'ama at'am da jariri ya mace da jariri namiji duk ya zanto bas fara cin abinci ba fa idza ta'ima amma in sun fara cin abinci gusila jami'an so biyun duka hukuncin fitsarin su shine a wanki kala dasna abdullah bin amr bin abil hajjaj ابو معمر كان قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث شين ابن سعيد عن يونس يونس بن عبيد سبوده مي سبو طالب حسن البصري ني كوسنا غيا مكو اه كاو سنن متوم بابو نسبه سي كا دوبا غبان شي دبان شي تو ان اكا تي مكا عن يونس اكا شرو اذا كا غبا انتي عن الحسن تو شين يونس ابن عبيد تو شي يكي روايه daga الحسن البصري an ummihi daga mahaifiyarsa wace ce mahaifiyar tasa ita ce khaira mamar al-hasan al-basri ita wannan mata baiwa ce a wurin ummu salama shi sama da bin kace al-hasan al-basri na daga cikin darajar da ya samu ma ummu salama ta rene shi saboda mahaifiyarsa baiwar ummu salama ce to lokaci idan ta aike ta ko ta sa ta aiki ita take rike hasan al-basri to ya tashi a cinyar matan manzon Allah alayhi salatu wassalam dole ya albarka ko annaha absarat alhasan fa ya kai darajar da sahabbai ma suna zuwa darasin shi sahabban annabi yana lacha zo su taru suna mamaki su da su ga annabi suna zuwa majalisin alhasan albasri har wani daga cikin sahabbai yake cewa na san wadansu mutane ba su ga annabi ba amma sun fi wadanda suka ga annabi sanin maganganun annabi inda yake jinjina alhasan albasri to ita tace annaha absarat ummu salama ta subul ma ala bawlil gulam ma lam yata'am tace ta ga ummu salama tana zuba ruwa a fitsarin jariri namiji matukar bai fara cin abinci ba fa'idha ta'ima ghasalathu, da ya fara cin abinci sai ta wanki. Wa kanat taghsilu bawl al-jariyati, amma idan fitsarin yarinya mace ce tana wankewa. Wannan shine karshen wannan babi. Bari mu ƙara babi guda ɗaya, ko akwai lokaci mallam Usman? Oke, akwai lokaci, saura minti 10. Mun ci zamu minti 45 ne yau, saboda mun rage minti 10. Ko ga kai? Babul ardi yusibuha al-bawlu. Babul ardi yusibuha al-bawlu. Babi hukuncin ƙasa idan fitsari zuba akanta. Idan fitsari ta ba ƙasa, wannan ƙasar menene hukuncinta? Me ya kamata a yi? Za a samu ceburni a kwashe wurin a watsar, ko ya za a yi? An gane ko? Da ko malaman da suka faɗi haka, suka ce idan aka yi fitsari a kan yashi ko wani abu, a samu wani abu a aibe yashin, duk inda ya jikan sai an kwashe shi, ko wannan shi ne tsarki shi. Sai ka ce addinin Yahudawa. An gane ko? Wannan akwai mashakka a ciki. To za mu ji me annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam idan fitsari ya zuba akan ƙasa. Qala haddathana Ahmad ibn Amr ibn Sarhi wa Abd Abda fi akharin. Wannan akwai dan mustalhad a ciki. Da yace qala haddathana Ahmad ibn Amr ibn Sarh, wannan an gama da shi ko? Sai yace wa Ibn Abda, da kuma Ibn Abda shine Ahmad ibn Abda, shi ma sunan shi Ahmad ne. To sai yace fi akharin, me yake nufi? Idan Abu Dawud yace maka fi akharin, ya roto hadisin a wurin malamai dewa, sai kawo ma guda biyu fi akharin. Ina fata a cikin sauran ba su kaɗai na ji hadisin a gunsu ba, yayi ruwaya ta hanyoyin wurin malamai dewa, amma sai yace da kai fi akharin. Wa hadha lafz ibn Abda, amma wannan lafazin na Ahmad dan Abda ne. Akhbarna Sufyan, Sufyan ya bani labari. Ani Zuhuri, daga Zuhuri. To wannan wani Sufyan ne? Ina? Saboda me? Ai ba kawai ka faɗa ba ne, me dalili? Faɗan kowa ma zai iya. Ba wanda ya taɓa wannan maganan sai kai yau. Sabuwar magana ce wannan. Suka ce ba wannan kaɗai ake kalla ba, in an kawo Sufyan fil ghalib akan shiru al-Thawri ake nufi. Amma a wurin malaman hadisi za ka an kawo Sufyan an yi shiru, kuma ba al-Thawri ake nufi ba, Ibn Uyayna. Abinda ake kalla shine wane ne malamin shi, gaban zaka kalla. Duk inda aka ce maka Sufyan an Zuhri, to ba al-Thawri bane ba, Ibn Uyayna ne. Ina fata an gane. Ku rike wannan ka'ida. Idza jaa Sufyan ghairu mansub, kun fahimci wani abin da kai anil zuhuri, to Sufyan ibn Uyayna ne al-Makki, ba Thawri al-Kufi ba. Wannan ka'ida ce, ku rike ta. In dai Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi ya zo a gaba daga wurin shi Sufyan ya ruwaya, to Thawri baya ruwaya a wajen az-Zuhri. Ibn Uyayna al-Makki shi ke ruwaya a wurin az-Zuhri, dan al-Madani ne. Ko rike wannan ka'idan ko? Allahumma amin. An Sa'id ibn al-Musayyib, kaga shi ma al-Madani ne, daga Sa'idu dan Musayyib. An Abi Hurairata, yawa kaga Ad-Dausi ko? Yawa, kaga shi ma dan Madina ne. Anna Arabiyan, sayyidina Abu Hurairah ya bada labari. Sayyidina Abu Hurairah a cikin sahabbai, fa yanda ka san Imam al-Bukhari shi ma haka yi, ka san wato wani abin da zai baka mamaki. Imam al-Haramaini yake cewa Sahihul Bukhari da Muslim za ka yadda cewa sun inganta, saboda duk musulmai sun yadda sun inganta. Ina fata an gane. Yanzu idan kai wani ba gidaje ka zo ka ce bai inganta ba, to yanzu kai kaɗai sai a saurare ka? A bar malamai, millions of malamai, a ɗau magananka. Ban gane ku, kun gane ba? Shi yasa Imam Suyuti a cikin Alfiya yake cewa walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani falihadha quddima. Yace falaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani walihadha quddima. Babu wani littafin da ya inganta irin Bukhari da Muslim bayan Qur'ani a wurin musulmai, dan haka ne aka gabatar da su a gaban kowane littafi. Kowa ya yadda idan nace ko ina nufin kowane malami ba samu wani malami na musulunci ne yace bai yadda ba kamar inda na fada nace hatta Sheikh Ahmad Tijjani ya yadda Sheikh Ibrahim Yasuma ya yadda ina fata an gane Sheikh Ibrahim Sa'ad Al-Husseini ya yadda Abdul Qalil Jilani ya yadda Sheikh Umar Nasir Kabara ya yadda to yanzu kai sai ka zo ka ce baka yadda ba sun fika matsayi a wancan gidan sun fika ilimi a wancan gidan sun fika komai suka ce sun yadda sai kai ka zo ka ce baka yadda ba dama mun kan kowa ya yadda Allah ya sa mu dace an abi horera ta ce anna arabiyan kama duk lokacin da Allah ma daukaka he ka samu jarrabawa Abu Hurairah yana shan attacking a wurin su saboda me yafi kowa yawan hadisai sai suka ce ƙarya yi Bukhari an ce littafin shafi na kowa suka ce ƙarya ne su ba su yadda ba to rubuta ka wa mana naka ko baka ba Allah sauke anna arabiyan za ku ga rahama irin ta manzon Allah cikin wannan hadisin yace tabbas wani balarabi amma na kauye duk inda aka ce al-a'rab zaka ji kaman jami'i ne amma malabe suka ce ba jami'i bane ba da mutum daya da mutum biyu da mutum biliyan duk a arab ne ana nufin kawai balaraben kawai ko larabawan kawai domin suka ce in aka dauki asalin al-arab mufradin shine arabiyun ina fata an gane shi yasa Allah yace walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanu arabiyun mubin to kalmar arabi ana nufin wanda jinin shi na larabawa ne kawai amma ce a arab ana nufin balarabin kawai ɗaya ne ko da yawa ne ku rike wannan ka'ida bari shi yawa kaman abin nan ne kaman jamal ne a ba jamal ba ibil kaga ibil bashi da mufrad bashi da jami kawai suna ne na ainihin dangin raƙumi kawai yace anna arabiyyan dakhala almasjida shi yasa Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa min al-arabi ana nufin larabawan kawai to sai Abu Hurairah ya ce wani balarabin kawai ya shigo masallaci da ya shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun annabi yana zaune fa salla wannan balarabin sai ya salla a sallan farilla ne sallan nafila ne ya dai zo yayi salla da ya salla qala ibnu abda sai ya ce rak'ataini rak'a biyu kaga nafila yayi kenan ya shigo masallaci ana zazzaune yazo yayi nafilan shi rak'a biyu da ya gama thumma qala sai daga hannu zai addu'a kuma ya daga murya kowa na ji yace allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya Allah kamin rahama ni da annabi Muhammadu kar kai wa kowa rahama in ban nan ga Abubakar Siddiq da wurin ga Umar oga kai ya ce ba gobiri ne to mutanen can suna jinka an gane ko kaga wannan addu'a ya kira ruwa ana zaune lafiya ba wanda ya tambaye shi amma kuma gwandama da ya bayyana da yayi ta zuciya da an samu matsala amma sai bayyana kuma ya daga murya hankalin shi a kunce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan kar kai kowa rahama tare da mu bi ma'ana dai daga kanmu an kulle kowa ya tafi jahannama kenan fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace da shi alaihi salatu wasalam laqad tahajjarta wasi'a ai ka kuntata abin da yake mai fadi ne kalman al-hajar shine al-man'u bi ma'ana ka hana abin da yake Allah ya yalwata shi ka kuntata ka mai da shi mai kunci abin da ake so kowa ya samu ka ce kawai mu biyu za a ba Allah ce wa rahmatu wasi ar kullu shay'in fa sa'tubha lil ladina shi ya zai ce a kar a sa kowa ci to annabi ya ce laqad tahajjarta wasi'an kaga bai tsawata mishi ba bai ce kai jahilin banza ba bai ce a yace laqad tahajjarta wasi'an ka kuntata abin da yake mai fadi ne Allah ya fada abin shi kai ka kuntata bai ce komai ba da ya shiru ya samu ya zauna Abu Hurairah ya ce thumma lam yalbas bai dan wani lokaci ba yana zaune shine ma'anar lam yalbas ai lam yajlis illa qalilan bai zauna ba illa nan dan lokaci kadan an bala fi nahiyatil masjid ya tashi kuma yaje wani jikin garon masallaci kai ya fara fitsari ana zaune sai dan ji fitsari ya dame shi bayan ya gama nafilin shi ai addu'a mugunar addu'a ko da fitsari ya dame shi kuma sai kawai tashi koma wani gefen masallaci kai ya fara fitsari a cikin masallaci kuma fa asra'a an-nasu ilayhi sai mutane suke gaggawa suka yi wurin shi a riwayar bukhari fa zajarahu an-nas mutane suka tsawata mishi kai wani me haka irin ina fata an gane aka daga masa murya azzajaru ana tsawata mishi wali muslimin amma a riwayar muslim kuma su sahabban da suke gun wasu suka ce ma ma kalma ce ta yana abin da bai dace ba ko kuma akwai riwayar muslim fasahan nasu bihi mutane suka masa kuwa suka daga mishi murya yana abin da ba daidai ba duk riwaya zo daban-daban tunda mutane ne da yawa kowa da abin da yake fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sai hana su ce utruku ku kyale shi fitsari shi yayi addu'a can an samu matsala yanzu yazo yana fitsari kun haushi da tsawa ku kyale shi yalla mu ci gaba da fitsarinka kuma ya ci gaba da fitsari shi manya kenan ko sai da ya gama fitsari shi annabi na kallon shi alaihi salatu wasallam annabi rahama kenan wa qala sai annabi ce da sahabbai ba fa shi yayi fada ba tukunna a su da suka masa tsawon kansu annabi ya fara yace inna ma bu'ithtun muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin yace inna ma adatu hasrin kenan abun sani kadai ina so ku sani ku sahabbai na bu'ithtum muyassirin an aiko ku ne ku zama masu saukakawa mutane masu ainihin sassautawa cikin addini ba masu kaushin hali ba walam tub'athu mu'assirin ba aiko ku zama masu tsanantawa ba masu takurawa mutane anan annabi ya amfani da lafazi kamar na ghaiba wanda shine mai aikawa tunda ai su ba Allah ne aiko su ba su dan aikan manzon Allah ne alaihi salatu wassalam sai ce ba bai ce ba ban aiko ku ba ko ku ban ya ba a sa ku ba ba aika ku ku abu kaza ba kaga nan mai annabi ke nufi wannan mutumin kun daga masa murya kuna ta masa tsawa ko da ya addu'a ya hana ku ai ni ban mishi masifa ba an gane ko saboda ga kauyanci ga kuma karancin ilimi komai zai iya faruwa to amma a hankali sai a fahimtar da shi annabi ya ce da su subbu alaihi sajalan mimma ku ebo ruwa guga guda a cike ku zuba akan wannan fitsarin shikenan an gama ba wani masifan da za a yi shi kuma a masa bayani a fahimtar da shi nan sunan shi masallaci ba a fitsari karatun qur'ani ake da sallah da kaza da kaza da kaza aka mishi bayani kuma ya fahimta annabi yake cewa subbu alaihi sajlan as-sajlu shine addalu idza kana mal'a idan guga aka cika ta da ruwa sai a ce mata as-sajlu wasu malamai suka ce kawai guga babba akwai ruwa a ciki babu duk addalu da as-sajlu duk ma'ana guda ɗaya ne aw qala ko kuma yace dhanuban min ma'i da az-zanub da as-sajlu duk ma'anan su ɗaya ne ana nufin guga aka ciko ta da ruwa aka zo aka juye akan wannan fitsarin to anan sai malamai suka ce kaga a cikin wannan hadisin annabi bai ce a kwashe kasan ba ko ya ce ne ka a zuba ruwa akai shikenan bari mu karasa wannan hadisin qala haddathana musa ibn isma'il at-tabuzaki qala haddathana jarirun ya'ni ibn hazim jarir dan hazim ba dan abdul malik ba qala samitu abdul maliki ya'ni ibn umairin yace naji abdul malik dan umairi na bada labari yuhaddithu an abdullahi bin maqil bin muqarr yace naji abdullahi bin maqil bin muqarr kale yana cewa ko kale yace salla arabiyyun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama wani balarabin kauye yayi sallah tare da annabi bi hadhihi alqissa sai ka wannan kissan kale fihi a ciki sai shi abdullahi bin maqil yake cewa wa qala ya'ni annabiyya yana nufin annabi sai yace khudhu ma bala alayhi min at-turab fa'alquhu khudhu ma bala min at-turab kuma bala alayhi min at-turab wai ku ego wurin da yafi tsari akai din a kwashe shi gaba daya fa'alquhu aje a zubar wa ahriqu ala makanihi ma'an, sannan ku zuba ruwa kuma a wannan wurin, bayan an kwashe kasan kuma sai a zuba ruwa. Qala Abu Dawud, Abu Dawud sai ya ce wa huwa mursalun, wannan hadisi ne mursal, ya hutar da mu. Hadisin ba zai ci karo da wancan hadisin da yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim, ga Abu Dawud ya ruwaito, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i duk sun fitar da wannan hadisin. To wannan hadisin ba zai ci karo da wancan hadisin ba. Hadisi ne mursal saboda me? Shi mai ba da labarin Abdullah ibn Ma'kil bin Muqarrin bai ga annabi ba. Suka ce walam yudrik annabiyya, ibn Ma'kil lam yudrikin nabiyya, bai riski annabi ba sallallahu alaihi wasallama. To ba za a dauki ruwaya mursala ai hukunci da ta bayan ga ruwaya ingantacciya ba. A takaice idan fitsari ya zuba akan wuri kawai ruwa ake zubawa, maganar sai an kwashe wannan wurin bai inganta a cikin hadisi ba daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda lokaci yau mun ja karatun da a gurguje, saboda makara da muka yi wurin farawa, ina ga sati mai zuwa za mu ƙarisa kusan ma kitabu tahara insha Allah. Shi ne target ɗinmu, dama sati mai zuwa mu ƙarisa kitabu tahara, kuma za mu ƙarisa insha Allah. Wannan hadisin da muka karanta iya nuna maka sassauci da annabi ke da shi wurin karantarwa. Kisa duk wanda ke karantarwa ya zanto yar akwai rahama a zuciyar shi. Kar ka dinga kuntata rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ce ku kadai ne ƴan aljanna, su wani duk ƴan wuta ne, wa ma adaraka. Ina fata an gane. Sannan babu wanda ya san ƙarshensa kuma. Wanda ka ce gani na kan fatan sai ya shiryu ya zama mutumin kirki. Kai da ka ce gani kana kan daidan, Allah ya kiyaye, sai ka zama mutumin banza. Nawa-nawa daga cikin waɗanda suke kan tafarki mai kyau suka sauka. Ina fata an gane. Hisa kullum ake roƙon Allahumma ina nasarka husnul khatima, kyakkyawan ƙarshe, wal aqibatu lil muttaqin. To mu zanto masu sassautawa, a dinga ba da uzuri na jahilci, uzuri na ƙauyanci, uzuri na rashin fahimta. To wannan sai sa fahimci mutum, wannan shine abin da annabi zo mana da shi alaihi assalatu wassalam. Na'am. Na'am. Na'am.
Hadisi ne lamba da muke da sabbin da ke.
Na'am.
Wannan hadisi ba su hin din hadisi.
Lamba 372.
Muhayy wannan Abdullahi bin Muhammad al-Mufayli
na waye ne ce ranar to? Ka rubuta waye na fara? Ka iya tuna waye na ce? To ban ma ga hadisin ba, mu bari hisati mai zuwa insha Allah. Sai ka tuna min, na duba ban ga wani wuri bane ba. Insha Allah wani sati sai mu fara da shi kafin karatu. Saboda lokaci mu bari lokaci yayi. Insha Allah sai Allah kai mu ne sati. Abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afuwa. Akwai dan uwa da muke tare da shi, Malam Yahaya Almadani, wanda ya ke zauna a Kujera ma. Shi ne shugaban ɗaliban Najeriya na Jami'ar Musulunci ta Madina, wanda ya kammala karatun shi cikin wannan shekara. Muna godiya da wannan ziyara da Malam ya kawo mana. Allah ta'ala ya ƙara rayuwa albarka. Mun so da Malam ya dance mana wannan bako in mintuna ne. Malam Yahaya. Na? In ko za mu bi ka bashi wani sati to. Malam Usman, a bi shi bashi wani sati sau kar a rike mutane da yawa ko? To Malam sun ce muna bin ka bashi wani sati. To shi kenan, in yazo wani sati wai zai gaisa da mutane ko na minti biyar ne. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.